Ministan kasa a ma'aikatar tsaron Najeriya kuma tsohon gwamnatin jihar Zamfara Bello Muhammad Matawalle na daga cikin gwamnonin da suka sha kasa a zabukan gwamna da aka gudanar a ranar 18 ga watan Maris na shekara ta 2023 inda ya kalubalanci zabe da kuma ayyana gwamna Dauda Lawal Dare na jam'iyyar PDP a zaman halattaccen zababben gwamna a jihar Zamfara. Kotun mai alkalai uku karkashin jagorancin mai shari'a Cordelia Ogadi bayan da ta kwashe sa'a 5 tana karatun hukunci ta kori karar da Bello Matawalle na jam'iyyar APC ya shigar saboda rashin cancantar ta. Lauyan mai kariya na daya wato gwamna Dauda Lawal Dare Chief Solomon Akuma SAN ya ce hukuncin da kotun ta yi yayi daidai.
The judgment is well considered. The reasoning was perfect. The consideration of
ya ce hukuncin yayi kuma hujjojin da aka bayar masu nagarta ne. Gaskiya doka ta yi aikin ta. Wannan hukuncin zai karfafa demokradiyyar mu. Gani hukumar zabe za ta san cewa abubuwan da take yi daidai ne. Kuma duk masu son kalubalanta ayyana dan takarar da ya ci zabe dole sai sun shirya. Shi kuwa lauyan mai shigar da kara wato tsohon gwamna Bello Matawalle na jam'iyyar APC Usman Ogusule SAN ya ce sun yi kokarin nuna wa kotu hujjojin su na cin zabe.
We need to show as petitioners any document that gave us the winning structure and the table was contained in our petition.
Ya ce a zaman mu na masu shigar da kara mun nuna wa kotu takardu na hukumar zabe masu nuna cewa mu muka ci zabe kuma mun yi kokarin nuna wa kotun akwai kananan hukumomi da yawa da ba a kammala zaben ba. Yanzu da wannan hukuncin zamu hadu da mai shigar da kara domin daukar mataki na gaba domin shigar da kara da kuma yin shari'a suna cikin tsarin zabe. Don haka ne ma doka ta tanadi a kafa kotunan sauraron kararrakin zabe. Bayan hukuncin da aka kammala na gwamnatin jihar Zamfara akwai sauran kararraki da ke gaban kotuna daban-daban waɗanda ake dakon a saka ranakun da za a yanke su, abinda masu lura da al'amuran yau da kullun kamar Professor Bello Dodon Bada ke ganin cewa dama 'yan siyasa su ne ke hana a yi zaɓe kuma su ne ke zuwa kotuna.
Ai su ke hanawa saboda su ke mai da zaɓe ko ta yi rai ko a mutu. Su ke fitar da dukiya da kuɗi da makamantansu duk hanyar da za su bi suna da irin wannan ɗabi'a cewa komi ka kai duka ci zaɓe ka bari a kai kotu. To ai suke lalata duk tsari. Kuma yanzu kaga tunda yanzu a Zamfara ai jam'iyya ce ta PDP mai lema. Tunda an ka tabbatar da gwamnan to yanzu zaɓe ya yi kyau kwarai. Amma kuma jam'iyya mai lema lokacin da an ka tabbatar da shugaban ƙasa wanda ba na jam'iyyar ta ba kuma ta ce zaɓe bai yi kyau ba. Kotu ba ta yi adalci ba gaba ta yi.
Yanzu dai lauyan na jam'iyyar APC ya ce suna da sauran dama biyu a gaba. Kuma wanda ya shigar da karar zai gaya musu abin da za su yi domin yana jin cewa fashi ne aka yi masa a zaben da ya gudana da kuma kaddamar da wani ba shi ba a zaman gwamna. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.